wanka.
Toast.
Warre imune wanka.
Toast.
Yes, I'm proud of the room is all them big boys. Just my amana gari and big boys. Can't you see that room is all them Mercedes sinka na musume tambo iri cross I get panga ye ne.
We are legend.
Baka kalan swag
we are legend.
Me ake magana ne.
Toast.
Me ake magana ne. Kache ya garunku wa kwega yu to wa yene me mota de jenta yu sike gamu sike chezu ganga yu waze ana mchasa na boy na yu zaka chako gerinjos ne huwa yu jozalem because me ajiki de baki tapas kwa nize nuna abaki gaye me kinka kabishi de saiki ache maka wawago peshi ne jaki rap ne yebriki nchimu sibaki muda gaye laiko na de taki itapi de keripi de mune ado pamu pasa gaye muko agado ko amerika maje agado susu kera kaya mu piso ado junior gaye da sako di sarkin mawaka gyara kan kidi bashi ne fajo yau ba genge ime son gaye kallinan ka sa ido bashi ne dan mama kalle ido to ausa rap ko me an shi close the door mune wanka
toast
kware mune wanka
toast
yes I'm proud of the room is all them big boys just ba amana gari am big boys can't you see that room is all them Mercedes sinka na musume tambayi recross I get panga ye ne
we are legend
baka kallan swag
we are legend
me ake magana ne
toast
me ake magana ne
toast kuma
to yari ya kin sin chicken ki ajo mu muke yin gaye babu ajo jos ana shin gaye ne overdose arkan kudi kuma da na boss ko ba kudi ma mukan yi by boss muna zubar da naira like jos bash dan karami of course jos na proud da ni of course we are chilling yes mun fada gaye ko da bugu jos mun markada arkan waka yau babu da bash zai cinye ki dan ku kaman gyada in the city ganga kada da mu da freestyle baba dada shiga kokolwan ka kabirkita atake a wurin murkikita we are release ya mu ne guarantee in the tanta mane go as your auntie mun buga da ita mun goga party ina tina baya sai na yi salati ba lokaci ne da na sai muku kati jo city duniyar shakatawa muna nan da ku ba wani dakatawa taron mu ne sai chakudawa bashe uban wargazawa dakata ne ko mu je bugawa dan mama ko duniyar baiwa let's go mune wanka
toast
kware mune wanka
toast
yes I'm proud of the room is all them big boys just ba amana gari am big boys can't you see that room is all them Mercedes sinka na musume tambayi recross a get panga ye ne
we are legend
baka kallan swag
we are legend
me ake magana ne
toast
me ake magana ne
bashe
toast mu shiga da kafa daya bana musu ga me magana da me rike mutuncin toast mutumi daya kai toast kowa gaye onku gaye auntie gaye brother gaye sister gaye yaro gaye mata gaye maza gaye kowa gaye hey mu shiga da kafa daya